Thank you very much.
And we need the translator, right? So are you able to understand me, or do we need a translator?
And so you can open with me, please, into the book of 2 Corinthians, just a book. It's the book of 2 Corinthians in chapter number 11. And we want to work through verse number 16 through verse number 21 tonight. And I'm appreciative of you being here to hear the gospel. And my name is Heshimu Kolar. I'm with the Sovereign Grace African Foundation.
African Foundation. Thank you, sir.
And I'm with a few people here. Brother Matthew, Brother Boulous, this is Sister Adesi, is the coordinator and the co-founder of the foundation. But really, when people ask as to what have we come to do, it's to preach the gospel. And the old missionaries came for that purpose. The result is that they built hospitals and schools, but they came to preach the gospel and to give the message and the knowledge of salvation.
So for him, missionary, the Mukasani, the word in the Masuka Zoo, I gave him now to give him Mazam, the Jasun Zoo, the Israel, so as a bit of Mazu Zoo, the Missuchet, Magani, Ubaki, Jesu Christi, which is on Kuma, a good day, a house again, and the meeting the Asas would give the word in Makaratun, the Asibitochi, the new Magani, Ubaki, Jesu Christi.
And so how many of you understand me, if you raise your hand, if you understand me as I'm talking? You have to raise your hand. Okay, it's about half. That's fine. So we're going to start at verse number 16. But the people here, you didn't raise your hand. If you understand English, you have to raise your hand. And so ask in Hausa how many people can't understand. You ask them to raise up their hand.
What did the Sunagani appoint the Harchansa? Kalamusa Unkunagani Ukudegan.
Okay, that's fine. It's fine. So let's try. It's in verse number 16. But if you correct him every time he makes any mistake, it's going to be wahala here. All right. So Paul says in verse number 16, I say again, let no one think me a fool. The Apostle Paul, he does not want people to think that he's a fool Because here he is defending himself in this portion of scripture, and he's going to show his sincere ministry. And if otherwise, at least receive me as a fool, that I also may boast a little. So before I start, I want to thank Pastor Jonathan for this opportunity to speak and concern. And let's get into our text. The Apostle Paul is saying that he isn't a fool, but he's going to boast a little bit. And the reason he's boasting, it isn't about himself. He's not trying to be somebody himself. He's boasting because he wants you and me to see what a sincere ministry is all about. What does it look like? The Apostle Paul is a very selfless man, so he's not boasting to draw attention unto himself, but he's really boasting to help the people escape the clutches
of false apostles.
Because there is a danger that people will take anything and call it Christianity. It would be the same as if I ate any kind of food, if it was in the garbage, if it was in the sewer, if it was in the refrigerator, if it was old, if it was new, it just didn't matter. I ate anything, I would take it and put it in my mouth.
Yana nan kamar inda zaka ci ko ne abincin da yana bola ne ko abincin da yana cikin refrigerator ko abincin da ka ajiya daki ko abincin da an aje shi ko da aina ne.
What you would say is that that man is crazy. Is he cannot distinguish in between poison and vile and that which is precious and good. Because our God is a distinguishing God. He makes distinctions. When he created this world, he separated light from darkness and said the evening and the morning is the first day.
Shi ubangiji ne wanda yana raba abu mai kyau da ne da mummuna kamar inda tun farko sai yayi da zai halice duniya sai ya raba rana da kuma ne dare sai ya ce da cewa me farkon ranar halitta ce.
He does not call it all the same.
Bai kira shi duka ɗaya ba.
All forms of Christianity are not the same.
Ko ba kowane irin rayuwar da za mu ce rayuwar mai bi ko mai bi shi ne ba diya bane ba, akwai bambanci.
And I'm very familiar with the early forms of the Equa Church.
Yana nan da sane da asalin farko tushen Equa din da ta fara.
Old Equa preached the true gospel.
Dukkan Equa suna wa'azin gaskiya na gaske.
But new Equa oftentimes has left that pure message and has taken up the false worship of God.
Amma yanzu Equa sabobi ne yanzu wanda suka fitawa sun bar wannan koyarwa na gaskiya, wani lokaci suna dauka koyarwa wanda ne yana nan na duniya ne ba ne ba ba na gaskiyan nan ba.
And so we must judge and discern what is the true gospel of God's grace, and what is the character of an apostle.
So ya zama mana dole mu bambanta mu kuma zama mutanen da zamu iya gane wanne ne bautawa na gaskiya da na kuma ne na annabawan almasihu na farko.
It's because this apostle Paul, he was a true apostle, but there were false apostles trying to distinguish themselves in the community.
Achi manzo Bulus annabi ne wanda yana nan annabin gaske, amma akwai na kariya wanda su zo su ruda mutane. So shi yana yin wannan domin me ya samu me ya bambanta kanshi da su, kuma a gane wadannan da suna ne suna bugun kirji da ba na gaskiya ba.
They were trying to be big shots and to take the people's eyes off of Christ Jesus and ruin their souls.
Suna so su zama mutane ne masu dagan kai da za su nuna kansu, su daga zukatan mutane kamar inda yana faruwa yanzu, daga asali bisharar gaskiya zuwa mai bisharar da ba na gaskiya ba.
Because they were sent by the devil instead of our Lord Jesus.
Domin shetan ne ya turo su ba Yesu almasihu ba.
So we have to be able to distinguish, and Paul says, I'm going to play the fool and I'm going to toot my own horn. The way that he toots it is a holy life and a pure gospel.
Shi yace da cewa ya kamata yanzu shi annabi wani ya kamata da cewa mai bambanta mu samu iya bambantan annabi masu gaskiya wanda suna nasu aikin a cikin gaskiya da wanda kuma suna na kariya. Sai kuma yace shi ya sa ya manta kanshi ya zama kamar wawa, yana ne yana buga jikin shi domin ne ya manta kanshi ba komai ba, domin a samu mu samu ne mu bambanta na gaskiya na gari da kuma wanda ba na gari ba.
It took you a long time to say that. And verse number 17. What I speak not according unto the Lord. I don't have a command. I have to do this. But as it were foolishly in this confidence of boasting.
Sorry, lest I want someone with Hausa to give direct reading of that particular line. It will be very okay. Upon the end, the literature in the second Hausa Bible? Okay. Can I come in ahead?
He can be heard. Don't need a mic.
Abin nan da nake fada ba, ba bisa ga umurnin Ubangiji nake fada ba. Sai dai magana ce irin ta wawa wanda yake yi gaba gadi yana bariya.
And so let me say this briefly. It's okay to boast in what the Lord Jesus Christ had done for you and who you are in Christ, if the only reason that you're boasting is to help somebody else.
Yace da cewa yana nan ba laifi bane ka buga kirji ko ka daga kai a abun da yake nayi a cikin Yesu Kristi ba wai abun da yake ta duniya ba kuma dalilin da yasa kana bugan kirji din a cikin Yesu domin ka taimake wani ya samu mai ceto.
And what he's saying is that I have preached the true gospel, God's grace.
Shi yana ce da cewa yayi wa'azin gaskiya kuma wa'azin ne shine wa'azin alherin da jinkan Ubangiji Yesu Kristi.
It was Paul who wrote in Ephesians 1, "Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, who hath blessed us with all spiritual blessings in the heavenly places, according as he has chosen us in him from before the foundation of the world, that we should be holy, having predestined us unto the adoption of children by Jesus Christ unto himself."
Shi annabi manzo Bulus ne yayi magana a cikin Afisawa yana ga mana da cewa tunfi ada Ubangiji ya riga ya ne ya kebe mu ya zabe mu domin mu samu ne ceto kuma ceto na ceto madawami ne.
It was Paul who wrote in Romans 9, "It is not of him that wills, nor of him that runs, it's of God that shows mercy."
Shi kuma annabi manzo Bulus ya sake rubuta a Romawa 9 yana ce da cewa ba da karfinmu ko da ikonmu ba ko wanda yake da basira ko wayo ba amma ta nufin ne Ubangiji ne wanda Ubangiji ya kaddara ya faru a haka.
Right? And so why have the false apostles come into the church of our Lord Jesus Christ and told us that God has done all that he can do and now it's up to you?
To yayi zamu yi bar annabawan kariya su shiga cikin ikkilisiya su zo su rudin mu su kiya mana da cewa su fitar da mu daga hanyar da ya tace su kai mu hanyar da bai dace ba.
I was talking to someone this afternoon. I received a message. I had written her on the gospel. I had asked her to go through Romans chapter number 9.
Yana hira da wani wanda ya yi magana ya encourage na mace ne gudun wace ya ce mata da cewa yana karfafa ta ta samu ta karanta littafin Romawa 9.
And her eyes got big as she saw in scripture, "Jacob have I loved, but Esau have I hated."
Idunta ya gudu inda ta gan a cikin kalmar Ubangiji ya ce da cewa Jacob mutum ne wanda shi Ubangiji ya saba, sai Isuwa kuma mutum ne da shi ya me ya ci.
And she asked me then, "Why would God choose to save some people and to harden others?"
Sai ta tambaye shi da cewa don mene Ubangiji Yesu zai ci waɗansu, zai kicece waɗansu, kuma ya samu ya sake ya cece waɗansu.
Are you sticking with me? She saw what the text said, but I haven't heard from her in a few days, and so I wrote her back inquiring what happened unto you.
Bayan ta ji ta karanta da kanta, sai ta yi kwana biyu ba ta yi magana da shi ba, da ya ji shiru sai ya rubuta mata yana tambayan ta me ya faru.
And here's why I say that.
Ga dalilin da ya sa ya faɗa haka.
Because God hardens people by showing us the truth, and when we don't want to accept it, he lets us deceive ourselves by some false apostle and turn away from the truth that's in Christ Jesus.
Abin da yasa Ubangiji yana taurara zukatanmu shine wani lokaci yana cikin zukatanmu ga gaskiyar mun ki bin gaskiyar, sai yana barin mu ga abin da yake zukatanmu ya kara taurara mu ya mika mu hannun annabawan kariya domin mu samu mu bijire.
I'm saying that what she saw with her own eyes, she cannot
see right now because she has denied its existence, and so God has blinded her, and except she wake up, she'll perish in hell.
Abin da ya sa bata ganga ta ganga gaskiyar nan bata karba ba domin ta taurara zukatanta kuma ubangiji ya kara taurara zukatanta ya rufa mata idanu da mugayen ababin da yake cikin zukatanta domin har wanda zai kai ta magami alaka idan bata juye daga wannan mugun zukatan ba.
That's a place I have to say That's a serious crime against God and against your own soul. But Paul, he preached salvation by grace no matter the cost everywhere he went, even if they stoned him and left him for dead, even if it cost his life, he would not budge from his message.
Shi manzo Paulus mutum ne da yana ba da sakon ceto ceto ga kowa na alherin da bikin Ubangiji ko da ce ya kai wanda za a kashe shi ko za a jefe shi da duwatsu amma shi dai yayi me ya ba da sakon nan na me na ceto daidai inda Ubangiji ya umarce shi ya bayar.
It was Paul and the other apostles who said that salvation is in the blood of Christ.
Paul ne da sauran annabawa da suka ce da cewa ceto yana cikin me jini da Ubangiji Yesu Kristi ya zuba shi akan gici.
The apostle Peter said that the lamb was slain from the foundation of the world.
Shi manzo Petrus ne ya faɗa mana da cewa wannan arakon nan an yanka shi tun daga me for kongini foundation na wannan me na wannan duniya.
And the writer of Hebrews calls it the blood of the everlasting covenant.
Sai kuma wanda ya rubuta littafin Hebrewa ya ce da cewa jini ne wanda aka yi annabci wanda akwai annabci wannan kalma ya bata mun covenant alkawari yawa jinin alkawari.
If the blood of Christ make a way for you to get rich, or did the blood of Christ take away sin?
Jinin Ubangiji yana sa mu zama masu arziki ne ko jinin shi yana dauke mana zunubanmu?
Is salvation in the preacher or is salvation in the lamb?
Ceto ana samu ga wanda yana wa'azi ne ko ceto ana samu akan wannan dan aragon shi wato Yesu Kristi kenan wanda aka gici?
Is the gift of God is it a brand new house or is it holiness?
Ceton Ubangiji ana same shi a sabon gida ne ko kuma a cikin sarkakin rayuwa?
Has he promised that you'll never get sick, or has he promised that you'll live forever with him in paradise?
Yayi alkawari ba zai taba bayar ba ko ya mana alkawari za mu yi rayuwa tare da shi a mulkinsa?
Has he said you will not die, or has he said to die is gain?
Yace mana da cewa ba za mu mutu ba ko yace mana da cewa mutuwa riba ce?
This is what Paul said.
Abinda shi manzo Paulus ya faɗa ke.
The false apostles have crept in unawares, misled the flock, and taken our eyes off of Jesus Christ and the truth of the gospel. And he's saying, my character proves, and my suffering proves, and my life and teaching proves. I'm a true apostle, and these others are imposters.
Shi yace mana annabawan ƙarya din suna me fita suna jawo mu daga hanyar Ubangiji ta kufurin Ubangiji, amma manzo Paulus yace da cewa me rayuwar nan wahalar nan da ya sha da duk abin da yake fuskance ciki ne mene domin ya nuna mana da cewa ga annabawan ƙarya kuma ga hanyar da zamu samu ne ceto kuma yana cikin ceto ne.
Do you care? Do you care?
Kun dam.
I heard from another friend who is reading her Bible.
Yaji daga wata da kuma tana karanta littafin ta.
And every time I send her a sermon, she downloads it and she listens.
Duk lokacin da ya tura mata wa'azi shi takan karba shi daga iyanar gizo sai kuma ta me ta ji shi.
And you know what I told her this afternoon? I'm so excited.
Yace mata a wannan ranar da rana ta yi, yace mata yana da cike da farin ciki.
And her response was, why are you excited?
Sai ta tambaye shi domin yana nan da farin ciki.
And I told her, it's because just about everybody else says, I'm a Christian and I don't care what the Bible says.
Tace da cewa kamar da kowa yana faɗa da cewa shi ne bi ne mai bi ne, amma ba mu mai ba ta damu da abinda ba mu damu da abinda littafin mai sarki ya faɗa ba.
Is that you?
Ke ne ko kai ne?
Is that us here?
Mu ne a nan?
I'm Equa. I don't care what the Bible says.
Ni dari kana Equa ne kuma ban damu da abin da Bible littafin Ubangiji ya faɗa ba.
I love my church. I don't care what the Bible says.
Na tunan dari kana ban damu da abin da littafin mai sarki ya faɗa ba.
Oh, I made a decision for Jesus age 9 or 10. I don't care what the Bible says.
Una tuba na karbi Yesu ya zama mai cituna a shekara 9 ko shekara ta baya ban damu da abin da littafin mai sarki ya faɗa ba.
And that's why the Apostle Paul, he is trying to shake these people up and he says, I'm a true apostle. And you gotta look, you gotta care, you got to distinguish, you got to judge. You can't eat poison and call it food, it'll kill you.
Shi yasa shi annabi Paul yana cewa cewa mu zama mutanen da za mu damu da maganar Ubangiji domin mu samu rubabbanta abu mai kyau da hanya mai kyau da hanyar da ba mai kyau ba. Kuma mu zama mutanen da za mu gan abincin da zai halakar da mu, mu ce wannan abincin ba abinci mai kyau ba ne ba, mu nima abinci mai kyau da zai gina mu.
Verse number 18, 19, 20. Seeing that many boast according unto the flesh, I also will boast. And so Paul is going to boast in his sufferings. He's going to boast in his afflictions. He will not boast in his greatness, but the things he endured for our Lord Jesus Christ.
Shi annabi Paul a aya ta gaba sai mana ya ce mana da cewa shi zai buga kirji ga me wahalan da yake ciki, zai buga kirji ga yanayin da ya fuskanci kanshi, domin yana wannan yanayin da ya fuskanci kanshi yana ciki ne domin me Yesu Kristi mai cetonmu.
Verse number 19 says, for you put up with fools gladly. He's using sarcasm, since you yourselves are wise.
And then we see yana amfani da kalma ne wanda kaman kalmar inda na maka tambaya sai zaka iya yi tambaya din ko ka furta magana ne ta wani farni daban. Shi annabi Paul yana magana da su a da wannan yaren.
He's telling us that the Christian who thinks he is too wise is really rather foolish.
Duk mai bi da yana ji da cewa yana da hikima sosai ba hikima bane ba jaharci ko wawanci.
All the fine people who are willing to learn instead of thinking I know enough already.
So ana neman mutane waɗanda ba za su yi da abin da suka yi kan ta su da su ne ko
abi
lokaci na dare ne mai bi.
I was so wise.
Yana nan a cikin hikima da yawa.
I was so zealous, I was so strong.
Yana da karfi kuma yana cikin kuzarinsa.
That the devil got a hold of me.
Da Iblis ma ya yi amfani da shi bai sani ba.
Because I was too unwilling to learn and I thought I knew it all.
Yana baya miƙa kanshi domin ya koya, yana ganin cewa ya san komai da komai.
I thought I could live the Christian life without the power of the Holy Spirit.
yana ganin kamar zai iya yi rayuwar Kristi ba tare da cikawa ko izantawa Ruhu Mai Tsarki ba.
Have you ever tried that, my sisters?
Kun taba kun gwada ko kun fuskanci kanku a hali kamar haka?
Is anybody here that's ever tried to live the Christian life in your own strength?
Akwai wanda ya taba yana so ya yi rayuwar Krista a cikin karfinsa?
Some people know.
Haven't you found it impossible? Isn't the devil too strong for you? Isn't he too mighty? Aren't me and you too weak? This is what Paul is saying. Those preachers who puff you up and make you look unto yourself are worthless dogs preaching lies. The true preachers of the gospel preach God's grace. They preach Christ's blood. They preach the power of the Holy Spirit for a holy life. And they preach it incessantly, day in and day out. They're obsessed with Jesus Christ. Not with money, not with health, not with wealth, not with anything but my soul pleasing God. And he's begging these people to wake up and get out of their stupor in religion. You hearing me? He's pleading with you and I.
Shi annabi manzo Bulus din yana karfafa mu yana sa mu kada mu ji rayuwa a cikin karfin mu ko cikin ikon mu amma mu zama mutane da zamu dogara ga Ruhu Mai Tsarki da cewa bege sa yana nan ne ya jagorance mu kada mu bi farkonin mu hanyoyin da bai dace ba amma ne yana karfafa mu mu rayuwa mu dage a cikin me a cikin Kristi ba a cikin wayo mu basiran mu ko karfin mu ba.
There are two places the false apostle he will never send you.
Akwai wujaje biyu wanda annabawan kariya ba za su taba su tura kuku bi ba farin da ba za su tura kuku bi ba.
He'll never send you unto the cross.
Bare nuna maka hanya ga kursiyin Ubangiji ba.
And he'll never lead you to sacrificial love in the Holy Spirit.
Ba zai kuma sake tura ku ta farni kaunar wanda ba za ku daga son kai akai ba amma me kaunar na kaskantar da kai ko kaskantarwa ba.
But here is what he will do in verse number 20.
Aya 20 ga abin da yana so mu aikata.
For you put up with it if one brings you into bondage, if one devours you, if one takes from you, if one exalts himself, if one strikes you in the face.
Let's give it to us direct from outside.
That's fine.
Yes. Don't you
wanna sa kubota? Munya sa kubota kukan jure masa. Koya yung kukwache, koya moreku, koya muna muku isa.
Did everybody hear that? Now, I do not know Pastor Jonathan, and I make absolutely no accusations. Your people are here, and they're listening quietly and attentively. It's a good thing.
So she be why Pastor Jonathan ba kuma ba wai yazo ya furta abin da ba daidai ba amma kuna nan kuna kasa ku ne kuna jin abin da yana fada
But this verse says of the false apostles, here's what they actually do unto people.
What then annabawan kariyan ga abin da suna yi ma jama'a.
And here's what we do as we listen unto them.
Ga abin da zamu yi inda mun ji abin da suke fadawa.
You put up with it if one brings you into bondage.
Mukan riki ko mukan jure idan mutane suka saka mu a yanayin da bai kamata mu kasance ne ba mukan jure mu siya a ciki.
He brings you into slavery.
Yana kawo mu ga rayuwar bauta.
There's slavery unto the law.
Bautan ba wai da bautan almasihu ba amma yana kawo mu ga bautan dokoki na duniya.
From which Christ has made us free already.
Wanda Ubangiji ya riga ya kunce mu da mai ikonsa.
He tells you and me that we really have to earn our relationship with God, and the blood of Jesus has not done enough. He brings you into slavery, mock unto himself.
I was
at the hotel as to where we're lodging. And we came back, it was a good meeting this morning at this other place, that it was a mission house. And a younger man approached me and he said that he was a pastor. And I asked him, "Are you here to see me?" And he said, "No, we're having a meeting in the chapel there. It's a small meeting."
So he said, "Mishi kazo gani nani?" He said, "Aha, ama suzo spewin suhalara ni gadi halara ba babban halara bane karami halara ne a wujin da za su halara shine a wujin akwai dakin da suke halara kamar hall haka da suna halara da musu fahimci a yi tuttuna ababe.
And the way that he bowed and trembled, I knew that there was something wrong inside of his soul.
Inda ya mika ya yi da jikinsa sai yana ji.
No man who can see Jesus Christ shakes at another man and trembles as if he's scared of his presence. Cowardice is from a guilty conscience. All this groveling, all of this fawning, it's because you want something from that man you can't get from God.
I heard if
the music was playing the whole time, there was no preaching, it was all prophesying, but he started out good, and I thought maybe this is a man that just hasn't heard enough, and it's true, but the longer the meeting went, I went from thinking, this might just be a man who's just slightly wrong and just growing up, unto a man who everything he's doing, sir, is designed for one purpose, to turn the people unto himself.
To a wuji da yake yana ji ana bada kidin wakoki yana tunani kai wannan mutum din ne yake abu ya take domin boton ubangiji sai bayan ya fara furta maganar sai ya ce yana sai ji mutane mai shi ba Yesu
he says I decree to make you get to God through him as if he's somebody when he's nobody
ya annabce da cewa yana so mai mutane to yana so ya kai mutane ga Yesu ba wai tare da wuce ya mita su ga Yesu ba amma za su samu ganin Yesu sai ta sun bi ta kanshi sai sun bi ta farin ko Yesu kanshi sun zo wuce shi za su samu su ne su samu ceto.
That's bringing you in a bunch.
Shine wannan yana kawo mu ga cikin kurkuku bautan Iblis.
That's smiting you in the face.
You know,
that's pastors puffing themselves up with power, so you're scared of them.
When they masu botawa pastoci ne wanda suna tara iko makan su domin mu samu mu ci soron su ka damu samu gani ubangiji.
The only pastor in whose presence I'm a little bit intimidated is one who loves me more than I love him.
Pastor da yana sa shi yana jin wani iri a cikin zukatansa shine pastor da yana so sa fiye da inda shi ma yana son wannan pastor.
I'm a little bit nervous around a man who gives more glory unto Jesus Christ than I know how to.
Yana jin wani iri da yana nan ga pastor ko mutum da yana bauta ma ubangiji yana bada daukaka ga Yesu ba ma kansa ba.
But any man drawing attention unto himself is a coward, and I'll make him tremble in my presence.
Duk wanda yana kawo fuskar mutane, yana jawo fuskar mutane ma kansa, wannan pastor da gari bane ba.
I can assure you he's afraid of the word of God.
Yana tsoron asalin aikin Ubangiji.
That's the whole reason he keeps it back from the people. He hides the Bible, and all he does is I decree, I declare, I prophesy, I saw vision. I know God, God, God.
Shi yasa za ku ga da cewa suna aje ita su ko kalmar Ubangiji a gefe su da ku ji suna ce ni ba su ce Ubangiji, Ubangiji, Ubangiji.
But my sisters and my brothers, it's in our nature. I'm a slave by nature. It's in my flesh. And you know what the problem is? It's so easy, sir, to look unto a man instead of Christ Jesus by faith alone.
Yana cikin jikinmu ne yi wannan mu aikata irin wannan halaye domin me yakan zama muna da sauci mu kalle mutum da mu kalle ne Ubangiji Yesu.
There is something in our sin nature that makes us unto want a king instead of the king.
Akwai wani abu a cikin zuciyar wannan jikinmu, jikin zunubi din da yana sa mu muna bukatar sarki instead of samu me sarki madawami wato Yesu Kristi.
That's what happened unto Israel, right?
Abin da ya faru da yayin
Israilawa. Israel had God as her king, the invisible God. They had it all. But then they said, no, let us make a king. Give us a king. Somebody flesh and blood. And then Samuel, after weeping unto God, said, they have rejected you. And then God said, tell them, this king, he will abuse you. He'll take from you. He'll take your daughters. He'll make your sons work. But the people said anyway, give us a king.
Shi yasa mutane Isra'ilawa suka ki karban suka ki bin sarkin madawami suka ce shi muna bukatar sarki wanda yake cikin jiki da kuma jini ko ma annabi shi Samuel ya kuka yana roƙon Ubangiji sun kika suna neman sarki ku bar wannan ku fuskanci Ubangiji sun ce a'a muna so sarki wanda yake cikin jiki yana da jiki da kuma jini yana nan kamar mu ba wanda yake ne ba sama ba.
He's preaching now. Is that the truth?
That's thinking now.
It's my sin nature. It happened unto me.
Zunubin mu kenan na mutuntaka a cikin jiki. Yana faru da kowa da kowa har da shi mama yace ya faru da shi.
I was set free by Jesus Christ, but then I went back into bondage.
Ubangiji ya yace shi daga cikin rayuwar zunubi amma duk da haka ya sake ya shiga cikin yankin zunubi wanda zunubi yana rayuwa a cikin sa.
And it's because I wanted something from the preacher that I didn't think I could only get from God himself.
Domin yana bukatar abu daga mai wa'azi wanda shi bai zato zai samu daga wajen Ubangiji da kansa ba.
That was the most miserable 17 years of my life.
Shekara goma shekara 17 kenan da ya zama shekaran ma'amfani ko shekaran da babu amfani kenan a rayuwarsa.
Until I had to quit preaching.
Sun da ya zama ya bar wa'azin kalmar Ubangiji.
Because you can't get forgiveness from him.
Domin ba za a iya ba da yafewa ko gafara ba daga pastor ko kansa ba.
You can't get power over sin from him.
Ba za mu iya samun iko daga wajensa ba.
And as blessed as me and you are to preach the gospel.
Kuma albarkan Ubangiji yana kan mu duka da mu shi da maganar Ubangiji.
You can't get God from us, you gotta get God from God.
Ba za mu iya ba ma Ubangiji daga jikinmu ba, sai kuma ba ma Ubangiji daga Ubangiji.
And you see, the true apostle, he sets you free.
Yes.
Annabawan gaskiya za ku sa su fitta ku daga cikin botan zulubi.
He preaches Christ as the key of knowledge.
Yana wa'azin Yesu shine hanya kadai.
And he brings the gospel down to poor hungry sinners.
Yana kawo kalmar Ubangiji ga wadanda ba su da shi talakawa.
And he keeps on pointing you to Jesus Christ.
Kuma yana nan yana nuna ne rayuwar shi gaba ɗaya yana mika mana hannu yana nuna mana hanyar Yesu Kristi ne ceto.
But the false apostle is happy to have you in slavery.
Kuma wannan apostle wanda ba na gaskiya ba ba na gari ba suna cike da farin ciki su bar ku kuna jan kuna rayuwa a cikin jahancin ku jahancin zunubi.
He'll do everything he can to keep you guilty.
Zai ci gaba da bari duk abin da zai yi domin ya sa ku zama
a cikin zunubi. What liberty rayuwa a cikin zunubi. In Jesus Christ? Don't you say that. False apostle.
In dan zai magana a ce Yesu Kristi ya ce ko ka zo zaka ce Yesu Kristi zai ce da cewa mu ne we sit shikar aiwa azmi akan Yesu Kristi.
Free forgiveness without us doing anything.
Gafara wanda ba mu yi komai ba ya ba mu shine a kyauta yana nan a yalwace.
He does not preach that.
Baya wa'azi akan wannan.
A power over sin as a gift of God's grace, not because I earned it by paying tithes, by paying my pastor, by going to the mountain, by fasting every day, by doing this, by not doing that, by staying away from this, staying away from that. God didn't save you by a list of rules, but by the gospel.
Ceton Ubangiji ko ceton Ubangiji wanda yana nan a yalwace ba tare da aikace ko ba da zakka ko bai ko addu'a kullum ba wanda ya ba mu shi ne a yalwace a kyauta ba tare da mun biya komai ba.
You and I were so guilty and helpless.
Muna nan a cikin zunubi ba mu da mafito.
And we just looked unto him.
Sai mu bi mu abinda za mu yi mu bi mu bi mu daga yin idanunmu mu dube sa.
I had no good work, sir.
Ba mu da kyawawan aiki Ubangiji.
I had no willpower.
Ba mu da karfin ta namu.
All I had was helplessness and help me savior or I die.
Duk abinda ina da shi shine rashin cancanta sai dai ko kai ka taimake ni.
And you know what he did?
Mun san abinda ya yi.
When me and you didn't have anything to pay, he forgave it all. When me and you were unholy, he gave us holiness. And the gospel is the same way all the time, every day of the week. It's always looking unto Jesus. Helpless as I am, with nothing but him, expecting everything free of charge.
Wa'azin Ubangiji yana nan kamar tutul ada. Wa'azin Ubangiji yana nan inda yake baya bukatar mu biya komai a kyauta a yalwace yake ga wanda ya gaskanta.
I'm going to ask you a question.
Zai mana wani tambaya.
And so why do you give your money in the offering? Why?
Domin ne muna ba da baiko ko muka saka baikon mu a cikin tasan da muke saka baiko.
Why?
Domin.
Is it to get something from God?
Domin mu samu abu daga wajen Ubangiji ne?
I wish you had shook your head though.
Wai ya so inda ce dukan mu zamu ce da cewa a'a.
No. I must never give to get anything from God.
Ya zama mana dole ne mu ba da shi mu ba da mu bayan suwa ba tare da bukatun komai daga wajen Yesu Kristi albashi mu ba.
It's we give because we have everything.
Muna bayar domin muna da komai da komai daga wajen Yesu Kristi.
We give in order to say thank you. It's never to get.
muna bayar da mu ce mishi mun gode ba domin mu samu ba.
That's the difference in between covetousness and generosity.
Da bambanci kenan ga mutanen da suna bayar don su karba da wanda kuma suna bayar da shi a yalwace.
If I'm giving in order to get, I may please my pastor, I may look good, I may say I paid my tithe, I got all my receipts, but God calls it blessed for me.
Ina bayar domin in karfafa shi ko in ba mun sa posko na farin ciki ne zai ta ba da shi ina ta da su receipt din amma a gaban Ubangiji ba komai bane ba.
But if I give because he had mercy on me, little sister.
Indanna bayar domin yana da jinkaina.
If I give because he loves me.
Indanna bayar domin yana kaunata.
If I give because my brother is in need.
Indanna bayar domin dan wana yana da damuwa.
He calls it generosity.
Yana kiran shi bayarwa daga zuciya daya ko zuciya wanda yana fa'ariya da almasihu.
And he'll take care of you.
Nan sannan shi Ubangiji zai lura.
Until you die.
Har ranar da ke ko ke ka mutu.
To do every good work.
And domin a samu aikata kowane aiki nagarta.
Let me ask a question and then I'm going to hit my conclusion.
Bari mu na tambaya sannan ya kalmasa.
Are you the kind of people that like to be set free or do you like bondage?
Mun mutane ne wanda muna so da cewa a fitar da mu daga cikin kurkukun Iblis ko mutane da muna so mu yi rayuwa a cikin kurkukun Shaitan?
Are you coming as a church to be more guilty or deliberate?
Na zuwa Iglesia da muzo mu tuna tuna kun ga da abin da mun da shi shi mun zo Iglesia har yau ba shi da kuɗi don mu.
Are you coming as a church to hear what Christ did to put your sin away or what you got to do to take care of it?
Muna zuwa Iglesia muzo mu ji abin da Ubangiji yayi domin muna zuwa Iglesia domin mu zo mu ga abin da Ubangiji ya yi ya dauke zunubin mu ko muna zuwa Iglesia domin mu zo mu ji mu karfafa kanmu ga mu ci gaba da rayuwar cikin zunubi din.
Ah, my beloved brother, Christ has redeemed us from the curse of the law.
Amen.
Ubangiji ya fitar da mu daga cikin rayuwar rayuwar ciki ta mutuntaka.
Christ has set us free from the fear of man.
Ubangiji ya fitar mu daga cikin tsoron mutuwa.
I can walk with my dignity and say, "Hi, sir. Ah, brother pastor. And the Lord, look him square in his eyes. Ah, the Lord bless you, sir. I've been praying for you."
Ko muna rayuwa muna tafiya muna kallon yawan mu masu bi a cikin damu muna ce musu da cewa Ubangiji a albarkace su. Na dan kasan kasawar ka har sai kasawar ka kasan nawa amma na gode ina yi maka maiwa kowane lokaci kuma zuciya na yana kaunaka.
That's Christianity.
Rayuwar bikina.
I hope that you've been set free tonight.
Begin shine za mu mun samu yanci daga cikin rayuwar zunubi.
Verse number 21 and I'll be done.
Shirin da ya tafi ta Korintiyawa ta ce.
And here's Paul again with his sarcasm.
See, ga Paul kuma ya zo ga kalamu kamar da na exclaim na kalamu da yana yi na siya ko kalamu ne wanda ba wai siya ba amma kalamu ne wanda yana yi da gangar amma yana ma'ana wani abu daban.
He said, "Foolishly, I'm speaking that we are too weak for that. But in whatever anyone is bold, I speak foolishly also." If you have him read, please, verse number 20 and verse 21, please.
Don kun wani ya sa ku bauta kukan jure masa ko ya yi muku kwace ko ya more ku ko ya nuna muku isa ko kuwa ya more ku 25 mu kam saboda raunin mu wani mu da yin haka. Wani mu da yin haka, amma ta koyaya wani yake ƙarfin har
in the first of all,
is too weak to abuse you and mislead you and point eyes unto himself. Be very happy. It's because Paul is saying, I could not bring myself to act like that. But the problem is that the people looked at those who were abusing them as the true apostles, and they looked at those who were meekly serving them as insignificant nobodies.
Paul kuma yace shi yana nan a cikin jaharci shi kowa wance shi domin shi bare aikata haka ba amma yana duba wadanda suna barin ana rudan su suna aikata suna ana kawo su ga cikin wannan hoton ko ganin mutum ba da ubangiji ba a cikin aikace aikace yana nan su kamar duka wadannan su ba komai bane ba amma mu zama mutane da ba wannan mutanen ko za mu sa idanunmu akan su ba.
It does not matter how well a man can speak if he can talk to you about Jesus Christ and you understand him.
In the damko in dem tun halcin sa ko kalamun sa ba sa fita dai ba amma in dan za su muna maganar ceto ko maganar Yesu Kristi wanda ya dace kuma wanda zai cece mu wancin ne ya fi ya nagari.
It doesn't matter how big a church is.
It doesn't
matter how strong he appears. It matters if he loves you.
It matters
if he sets you free week after week after week.
Yana abin da yake da muhimmanci shine idan kowanne sati yana fidda mu daga cikin rayuwar zunubi.
It matters if he suffers for the gospel preaching it no matter what.
Abu mai muhimmanci shine ko da ce ma ya sha wahala yana wa'azi bishara ko a cikin wani yanayi ne amma yana ne yana wa'azin bishara a dasiho.
Look unto Jesus. If you want your soul free, all the work is already done. He has sat down at the right hand of the Majesty on high. And all of his people are already saved, sir. In Christ. I was buried, I was resurrected, I'm at the right hand of God in Christ, even now, and I was there all the while I was in my sin. I was in Christ Jesus. That's the facts of the gospel. Facts.
Yes.
And if you believe, you are in Christ Jesus from before the foundation of the world, because God Almighty has put you there, and there's nothing that can stop the salvation of your soul.
That's right. You close this, please, in prayer. Can he close in prayer, sir?
Hallelujah.
Thank you, brother.
Let us pray. We heard the word. It touches me that we shall as well put up with him. If any man puts you in bondage and you accept it, you put it up with him. Then after they heard the word, they asked, men and brethren, what shall we do? If you repent. I'm actually asking myself now, because it's another pride to think we have come to preach to you. It's talking to me. I'm asking myself here, what do I do? Then say, repent. I bring forth fruits worthy of repentance. We have to turn.
everyone. God is talking, it's not just us, all of us. He's asking us, repent and bring forth fruits. Let's just talk to the Lord. Lord, as I am, I come. Go to Him. Go to Jesus now. Lord, just as I am, I have come. Save me, deliver me. Save me, or I die. Have mercy on me. That's what He wants to hear now. Have mercy on me, O Lord. It is free. Will you be free from the bondage of sin? There is power. Power mighty in the blood of Jesus. There is power in the blood of Jesus. That's why He sent us there. Because we have been chosen in Him before the foundation of the world. And that's why He sent us here now. For His own. There are people in Lagos, in Abuja that we have gone to. But He said He has people in this village. His own people are here. And He has sent the world now. For the freedom of His own people. He will not allow anyone to deceive His flocks. He will not allow His own flock. No man can pluck them out of His hand. Because He's stronger than all. And that's why He has dragged us in. And we have to be here. We must be here. Because of somebody that belongs to Him.
Amen.
Let's ask Him, Lord, I have come. Jesus, I have come. Just as I am, without one plea. Have mercy on me, O Lord. Have mercy on me, O Lord. Teach me Your way. Lead me in the right path. Then you can pray for your pastor now, my dear. Pray for him. This is your shepherd. How can you say you love God and you don't pray for him? I pray that Lord help my pastor to teach me right. Help him. Lead him in the way. Give him Your power, Your truth, Your spirit. Encourage him. Pray for his family, his children, his wife. Pray for him. Because the one that is leading you here. Lord, have mercy upon my soul. I've come. Come without price, come freely. That's what the Lord is saying now. You have nothing to pay. Just come. Just come. We accept you because of Jesus. The Father will accept you. We accept me for His name's sake. Just come. Think about it. He died for you when you were yet a sinner. When you were without strength. Think about it. Is it the one that will not help you now? When you were very far away, He gave His Son. Before you were born from the womb, He loved you. He chose you. Is it the one that will not hear? He will hear you. Because He had loved you from everlasting to everlasting. He had already loved you. That's why He's begging you to come now. Be free. Be free. Be free from bondage. Be free from deceit. Be free. Father, to Your name alone may the glory. Thank You, Father, because you are stronger than all. You are stronger than the devil and all the false prophets.
That's right.
You are stronger. And You are showing Yourself now again that You will save Your own. You will call them all by name and they will hear Your voice. And they will come to You. Father, thank You for Your power. The power of the gospel. That can bring a dead soul back to life and set us on our feet to worship You rightly. Thank You, our Father. Thank You for the blood of Jesus that speaks better than the blood of Abel, the blood of everlasting covenant. Say mercy, mercy, mercy. Thank You for the blood. Oh, Father, we have come to the place of the cross. We have come. Hear us this day, Father. Have mercy. Turn us to the right path. Oh, Father, rebuke us. As a father would do to his children, rebuke us, correct us, chastise us, Lord, for our good. Bring us back to the right path. Oh, Father, take away the bondage, all the yoke, all the rope, all the garment of iniquity, all the wrong thing in us. Remove it, Father, by Your mercy. Make us to be all You want us to be. Cause us to be holy. Help us to live in the fear of You. Help us to walk in the light of Your truth. Oh, Father, save us, Lord. Let our testimony bring glory to Your holy name. Oh Lord Jesus, You are alive. You are our Redeemer. You are our Savior. And forever You are alive. Oh Lord Jesus, we have come. And as these people are coming, even as they go home, as they are coming, Lord, we ask that You show Your power to everyone that comes to You.
Amen.
Thank You, Almighty Father.
Amen.
Your name alone we pray.
Amen.
In Jesus' name
Amen.
We pray.
Amen. Amen. Thank You, brother. Thank You.